To ashirinmu na mata masu kananan sana'o'i yau bakwancin wa muka samu.
To assalamu alaikum. A yau kun samu bakwancin Fatima Haruna Dan Waire wanda aka fi sani da The Crunchy Bags. Ina yin sana'ar abinci wanda ya including snacks da lemuka da sauran abincikan mun boots namu na nan gida Nigeria da na kasashen Turawa da kuma sauran small shops haka.
Shin me yasa hankalinki kika fara sana'ar snack?
To gaskiya dai babban abin da ya fara jan hankalina na fara sana'ar snacks da dama kin san shi sana'a sai kana da fashion akan abu, duk da wasu suna yi without fashion. To ni gaskiya dama tun ina karama ina son harkan girki sosai sosai. To kuma bayan na girma na taso na ga mata suna sana'o'i, wata tana dinki, wata kwalliya, kowa dai da irin abin da take. To ni kuma sai na duba na ga dama ni ina son sana'a gaskiya tan can. Duk da kafin sana'an snacks na fara wasu sana'o'in da dama, na dan taba harkar kayan kitchen haka takalma da dan kayan fashions na mata. To amma duk ban je a ko ina ba na watsar. Kuma na yi daura hakan ne kaman saboda ban da fashion din abun. To kuma sai ba naga to me nake so tun ina karama, sai daga daman girki gaskiya ina son shi tintini tun ina da in naga masu irin tallan abinci a titi wallahi suna ba ni sha'awa, hata nake mama na ki dora min abinci dan Allah ni ma tallan saboda irin ina son abin saboda haka. To da kuma na girma ne hankali na ga to ai dama ga abin da nake so tintini I can do it. Kuma na duba gaskiya na ga like muna da masu yi da yawa a Kano, amma dai still like na san ni idan na fara I will make a difference, nawa zai fita daban kuma wanda insha Allah gashi nan dai mutane suna fadan haka.
Da karamin jarin kika fara sana'a ko kuwa kuma menene karfin jarin ki a yanzu?
To gaskiya sannan na fara sana'a jarin ma zan ce muke bashi na ara, mama na ce ta bani bashin jarin da na fara sana'a. Kuma jarin ba wani na ku zo ku gani bane ba a lokacin. To sai dai da yake kin san shi sana'a snacks abin sana'a hannu ne, kin gane a lokacin it doesn't need much capital, baya bukatar jari da yawa. Saboda kin gane shi harkan irin a duk wani abu da nake nidi a lokacin dai na kayan kitchen ne haka akwai, ina da shi a gida dan abinda ba a rasa bane babu. Kuma wanda ba wai a lokacin dole sai da shi zan fara ba, sai na fara sana'ata da iya abin da nake da shi a lokacin, sai kuma dan jarin da na samu a gurin mama na wanda nace ma ni ta bani bashi dan ba ta bani kyauta ba. To haka dai ta bani jarin a lokacin was it 3000 ta bani na fara snacks aka yin farko biyu uku na mayar mata da kudin ta na ci gaba. To gaskiya yanzu alhamdulillahi jari kam yayi karfi sosai, domin waɗancan kitchen stops da nake ci miki a lokacin ba duka nake da su ba, duk a cikin kudin snacks na sai abubuwa da dama, na sai abubuwan da irin like me I never expect mothers. Ya jari na gaskiya yanzu alhamdulillah yayi karfi.
To a yanzu kikan yi kaman kwano nawa ko buhu nawa na flower, sannan kuma har yanzu ana sana'ar sayar da jaka da takalmi, wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a naki?
To kin san da yake gaskiya ni lissafi na ba na kwano muke ba, sai irin gaskiya a lissafin pieces ne kawai, ana lissafi ne based on pieces. Mutum zai ce ina son samosa, kimin samosa pieces kaza, ina son spring roll pieces kaza, meat pie, kin gane akan pieces nake lissafi. Sai dai abinci ne kamar mutum yana son shinkafa zai ce ina son shinkafa haka zan dan yi dan taro ki dan mun kwano biyu uku to yawa wannan. Amma samosa gaskiya like ina iya yin har 300 pieces 600 pieces musamman masu adan biki. Zaki ga wani zai ce yana son samosa 600 pieces a lokaci daya saboda ta biki. To ana yin wannan haka dai ina yin kamar wannan. Sana'an takalmi da jaka gaskiya yanzu kam an dade da daina shi, dan yanzu kusan shekara uku kenan rabona da wannan sana'a. Ita kuma sana'an girki yanzu shekara ta daya ina yin ta. Amma ita ma takalmi da jakan ina so in dawo din. Saboda ina son sana'a da yawa. Amma dai ita ma din ana fatan gaba za a damata. To gaskiya kalubale kam akwai shi. sosai gaskiya akwai kalubale. Babban kalubalen amma ni da yafi damu na yafi ciman rai. Zaki dage kiwa mutum aiki sai ya ce kudin zai miki transfer. To transfer nan fa ko za a yi ta yau ba za a yi ta gobe ba. Haka zaki ta fama ki ta fama wallahi. Dan ni wasu kawai kalis nake in suka ga dama samun. To da na gani nake tutuwa a'a me zai sa in bakku? Kudi na ne fa amma kuma ni na sha wahala ne aiki kuma ku hana ni kudi. Sai kawai nace to duk wanda yake sa in mai abu sai na tabbatar da ka biya kudin ka daman da ka min magana ko ka kira ni ne ko ka min message Fatima ina son ka zan ce to ba damuwa yaushe kake so ranan kaza to ga account number kudin ka ne ra kaza ne saka mu kudi in ka sa kudi ka tabbata na tabbata sun shiga to shikenan sai a maka amma gaskiya yanzu baka bani kudi ba bana yin snacks ko abinci saboda wallahi mutane rike kudin nan suke sai mutun ya ta ai transfer ce kaza ai kaza kaza na ce to ba dole su ba san wahalan da kake sha ba saboda harkan snacks is not easy haka harkan abinci saboda zaka tsaya kai abu tsakaninka da Allah to mutane su kuma ban san me yake damu su ba sa duba wannan gaskiya to shi yasa dan yanzu sai kai payment kafin na fara maka order duk da wallahi akwai wanda kana jin nauyin su din kaman kana ganin ba za su rike maka kudi ba sai ka musu amma zai su zo su baka kunya to sai ai ta je ka dawo akan harkan kudi to wannan kan babban kalubale ne ba gani kadai ba ma ga sauran ma ƴan uwa na entrepreneurs
sannan menene babban burinki a wannan sana'a ta snacks ina ce tantuka kanki nan da dan lokaci wani irin shawara kuma zaki ba matasa musamman mata akan sana'a
to a gaskiya babban burina akan wannan sana'a ta snacks bai wuce a ce yau ga Fatima ta bude wani babban restaurant ba na wurin sai da abinci da sauran snacks sannan kuma kaman yanda a yanzu ma ina yin abinci kan biki haka da dan taro da ƴan get togethers to a ce na zama cewa a garin da nake ina one of the most popular mutanen da aka sani a wannan harka amma gaskiya a yanzu buri na dai wanda kullun da shi nake kwana nake tashi bai wuce in bude restaurant ba wanda duk mutanen da ke tare da ni ma sun san haka kowa duk wanda ya san Fatima ya san tana da burin ta bude restaurant kuma a kowace yaushe idan na sami daman hakan I'm so ready for it ina fatan kuma Allah zai mana jagora Allah ya dafa mana shawara ta ga sauran mata ƴan uwana gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'a domin a yanzu fa mun wuce zamanin da zamu ci zamu zauna a gida sai uwa ta dauko ta bamu ko uba ya dauko ya bamu ko kuma mun je gidan miji an dauko an bamu wallahi mun wuce wannan zamanin duk da dama ni yanda Allah ya yi ni gaskiya a rayuwata bana son yawan bani ko a gidan mu bana yawan tambaya shi isa nake sana'a saboda like ni gani nake wata buƙatar tawa ba dole bace ba da zan ce sai amin to amma ni a guri na ai dole ce idan ina da kuɗi zan yi abuna to mata wallahi gware ku tashi ku nemi sana'a domin maza ma yanzu in baki sana'a wallahi maza sun fi raina mata amma in yasan kina da sana'a baki dogara akan shi ba yafi ganin ki ma da wani respect kuma in mun fara sana'a mu tsaya mu yi ta da gaskiya tsakanin mu da Allah kar mu ce mun fara sana'a a'a ai wannan tunda na siyarwa ne kamar idan abincin gida ina sa magi biyar sai in ce to ai wannan na siyarwa ne bari in sa musu magi uku a'a ba haka ake sana'a ba ni a tawa sana'ar abincin da zan yi na siyarwa yafi na gida ne sa ba kusa ba wallahi ɗan gidan mu ma suna faɗa abincin da nake wa mutane na waje in zan siyar musu wai yafi wanda nake musu daɗi wanda ni kuma nake sana'a ta ce dole in zauna in tsaftace ta in gyara ta kuma in yi ta gaskiya tsakanina da Allah saboda ka kira kasuwa wanda gaba mutum zai kuma da maka to mata mu zauna da gaskiya idan muka fara sana'a mi abu tsakanin mu da Allah kuma idan muka rike Allah wallahi za mu ga budi sosai a al'amuran mu ina fatan Allah ya mana jagora
to madalla Baraka Bashir, Dandalin VOA.